duniyar matasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Misararo, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar jiro ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Madalla. Wani batu da ke zama babban kalubale ga kasashe a faɗin duniya shine matsalar tsaro, wanda a yanzu haka ana iya cewa yanar gizo na taka rawa wajen harkar tsaro. Kasashe a nahiyar Afirka kamar Najeriya na fama da matsalolin tsaro da ke neman kai wankin hula dare da ci gaban kasar, duk da cewa gwamnati na iya bakin kokarinta wajen shawo kan matsalar. Amma amfani da zamani da ci gaba da aka samu irin na fasahohi, ana ganin za su taimaka wajen rage yawaitar matsalolin tsaro da ake fama da su, a cewar shugaban wani kamfani da ke tattara bayanai da sarrafa su tare da ba da shawarwari kan hanyoyin magance matsalolin tsaro a Najeriya da kasashe da ke yankunan Sahel. Dr. Kabiru Adamu, wanda a yanzu haka suka kaddamar da wata manhaja da za ta mai da hankali wajen wannan aiki na samar da bayanai da suka jibanci tsaro. Ga dai hirar da shirin matasa a duniyar gizo ya yi da shugaban kamfanin, wanda a cewarsa sun shafe sama da shekaru 13 da fara wannan aikin. Daga bisani aka samar da wannan manhaja mai suna IRS, wato Incident Reporting System.
To ba shakka mun fahimci cewa akwai jinki a wurin yadda ake tattara alƙaluma na harkar tsaro kenan, da kuma sarrafa shi ta yadda jama'a za su yi amfani da shi. To shi yasa muka yi hada wannan abu da ake cewa artificial intelligence, wato na'ura kenan mai kwakwalwa, amma kuma wanda ya fi karfin computer, kusan za a ce mai yana da tunani nashi na kanshi. To sai muka hada shi, muka tattara da wannan bayanan. A ƙarƙashin wannan haɗin da muka yi, sai ya taimaka mana yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron, a ta yadda in kana da ta sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin ƙananan hukumomi da ma na ƙauyuka, kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron, ina ne babu shi. In ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun nasara, nasara ta wani bangare ne kuma ba a samun nasara. Sai ta kanki dai abin da muka gabatar kenan, muna fatar kuma zai zama dalili na ita kanta gwamnati, jama'a masu zaman kansu, da ƙungiyoyi da ƴan jaridu da waɗanda ma ke bincike na sanin ainihi ne ke faruwa a ƙasa. Zai kuma bayar da dama na tantance duk lokacin da misali hukuma ta fito ta yi ikirarin nasara ko rashin nasara, jama'a za su iya amfani da shi wannan manhaja da muka gabatar na gano yaya maganar take gaskiya ne ko a yadda ake ikirarin ba haka maganar.
Ta ina kuke tara bayananku ne?
To akwai tsari wanda ake amfani da shi wannan farin da muke ciki. Akwai shi intelligence, wato tattara bayanai da sun tantance shi, duk da yake naga ana amfani da intelligence ta yadda haka dama a nan Najeriya. To amma dai a taƙaice shi ainihin abin da ake nufi da intelligence, tattara bayanai da tantance shi, to yana da wani tsari wanda ake bi, wanda duk wanda yake cikin sa kuma ya san wannan tsarin. To a taƙaice dai abin da muke amfani da shi kenan. Ababe kusan biyu ne wanda suke da muhimmanci a nan, abin da ake ce ma open intelligence, wato amfani da wurare ko damammaki wanda suke a bayyane, sannan kuma akwai wanda ake ce ma human intelligence, wato amfani da adam kenan wurin tattara bayanai. To shi wannan adam din wurin amfani da adam, akwai wanda za ka yi amfani da wanda ya san yana baka, ko kuma wanda kila bai ma san yana baka ba. To a takaice dai akwai hanyoyi da yawa wanda ake iya tattara wannan bayanan ta amfani da ɗan adam. To yawancin lokuta muna haɗa wayannan guda biyun ne, ɗaya na tabbatar da ɗaya, a wani lokaci kuma ɗaya na ƙara matsayin inganci. To yawanci sai mun yi amfani da wayannan kafafen biyu kafin mu saka shi bayanin a cikin rubun tattara bayanan namu.
To ina ga irin yankunan da ba su da shi, kamar irin su karkara, za ta samu akwai inda ba za ta samu network da sauransu, shin ya kuke wajen ganin kun samu?
Na yi bayanin cewa hanyoyi biyu ne muke bi wurin tattara shi wannan bayanan. Sanin cewa ana samun wannan matsalar, shi yasa muke amfani da change hybrid, ma'ana yadda yanayin ya kasance sosai kai amfani da wanda ya fi maka sauki. Misali idan muka je ƙauyuka inda babu internet, akwai waya ko kuma akwai wannan bayani ma na baka, wani ya bai ma wani, sannan shi kuma ya baka. To haka duk muna amfani da wannan. A takaice dai akwai dama da muke da shi a ƙarƙashin wannan tsarin na mu shigar da bayanai, ba dole sai wanda yake cikin yanar gizo ba.
Yanzu
ci gaba ya kamu ko ince zamani ya kamu inda ake samun ci gaba sosai matasa da dama sukan shiga irin waɗannan yanar gizo su bayyana a wato abin da ya shafi tsaro shin ta yaya kuke ganin wannan manhaja zai taimaka wajen rage waɗannan labarai wasu lokacin akan samu labaran ƙarya daga baya kuma ka zo ka ga abin ya kai ga tashin hankali da sauransu ta yaya za ku yi tafiya ko ku wayar da kan matasa ko ku tantance ire-iren waɗannan abubuwan da ke hawa a kafa
hanyoyin da muke bi wurin tantance bayanan da muke samu hanyoyi ne ingantattu wanda kuma a shi karkashin wannan aikin da muke na intelligence sanannun hanyoyi ne to na farko dai duk bayanan da muka samu sai mun saka shi a karkashin shi wannan tsarin da muke in har da damkar da mu ba karkashin wannan tsarin sai mu watsi da shi na farko kenan na biyu muna fatan cewa da dan Allah za a waye gari a lokacin da duk wani ma wanda ya shiga yanin gizo yana neman bayanai akan harkar tsaro to ya san inda zai je saboda ingancin da bayanan da muke bayarwa wannan idan haka ya faru to zai rage ma'ana yanzu ma kusan za mu ce mun fara kawowa haka nan akwai lokuta wanda wani zai yana ana yin gumana ba mu ga kun wallafa wannan labarin sai mu ce to ai ba mu tabbatar da shi ba sai samu wannan ba to kin ga za a kai lokacin da jama'a an habbata ga mun yi ba za a san cewa a maganin ne yake da fa akwai ayan tambaya akai to haka din har ya kasance zai rage yadda ake amfani da yanan gizo wurin yaɗa labaran ƙarya
yanzu in ka lura akwai irin manhajoji da yawa wato ake kirkirowa waɗanda hanyoyi ɗaya zuwa biyu sukan taimaka shin a wasu irin shawara za ka ba wa matasa waɗanda su ma kila suke da baiwa irin haka amma ba su da dama
to na farko dai an kawo wani zamani wanda gaskiya harka ba kowane iri ne zai iya yiwa in ba tare da shi wannan yanar gizo ba to ɗan shekaru baya mun tsaya muka yi nazari ababe biyar wanda za su taimaka ma tsaro a cikin waɗannan ababen har da yanar gizo to a ƙarƙashin wannan ne shawarwari da zan ba ma matasa yanzu haka da muke magana akwai ayyuka a ƙarƙashin shi wannan ɓangare na tsaro wanda ake ce ma cyber security to gaskiya akwai ayyuka da yawa a ciki fiye da ma waɗanda za su yi ayyuka ma'ana duk wani matashi wanda yake tasowa da kuma yake neman aiki kuma ba ma yi aiki wanda yake biyan kuɗaɗe kaɗan ba wanda yake biyan kuɗaɗe da yawa to shawarar da zan ba shi ta je ya shiga wannan ɓangare ya karanta wani fanni daga cikin ɓangaren cyber security ɗin na tabbatar ma duk mai sauraro cewa in dai ka karanta ɗin kuma ka karanta ka fito da takarda ko certificate mai kyau to samun aiki gaskiya ba ma a nan Najeriya ba a ko'ina kake so a duniya cikin ɗan ƙaramin lokaci saboda haka matasa gare ku
madalla to mai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ki mana fatan alheri ki sake haduwa a shirin na gaba assalamu alaikum.
Wato na tarihi ne abun gwadawa.